巴基美洋口味啊。jama'a assalamu alaikum a cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da wasu gwamnoni hudu na jihohin Najeriya. Daga cikin manyan matsalolin da arewacin Najeriya ke fama da su, taɓarɓarewar ilimi da rashin aikin yi na kan gaba-gaba. Shin ya gwamnonin jihohin yanki suke yi domin shawo kan waɗannan matsalolin? Yanzu haka muna tare da gwamnoni uku zuwa hudu daga yankin domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin. Akwai gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa, haka kuma muna tare da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi, sai kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir, haka kuma muna tare da gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago. To bayan waɗannan muna kuma tare da mutane wato musamman 'yan Najeriya mazauna nan Amurka waɗanda su kuma za su gabatar da tambayoyi ga bakinmu. Dukanku muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren. To idan na fara da gwamnan jihar Jigawa, na san da cewa ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da daman ku kuka yi yakin neman zaɓe a lokacin. To sai dai ana ganin yadda ilimi yake, ko kuma ana ganin cewa kusan shekara takwas yanzu jihar Jigawa ba ɗauki sababbin malamai ba, tare da wasu matsalolin da ake ganin ɓangaren ilimi yana fuskanta. Anya, da gaske ake za a cika waɗannan alƙawura da aka yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe?
To gaskiya ne, ilimi yana ɗaya daga cikin ƙudurorinmu guda 12 da muka yi yakin neman zaɓe da su a jihar Jigawa. Kuma alhamdulillahi, abu na farko da muka fara yi da muka shigo shi ne ita kanta ma'aikatar ilimin, muka duba ta muka ga yadda take da girmanta, sannan muka tabbatar cewar idan dai ana so aikin ne ya tafi daidai, to ya kamata a rage burokrasi a cikin harkar aikin. Saboda haka muka raba ma'aikatar ta zama kashi biyu, muka yi makarantar kula da ilimi mai zurfi da kuma ilimin matakin farko, wato basic education da higher education. Kowace aka yi mata kwamishina na daban, sannan wannan ya ba da damar cewar za a samu kula ta musamman a kowane ɓangare. So wannan shi ne abu na farko da muka fara. Abu na biyu, tunda mun yarda cewar ilimin nan shi ne garkuwa, da muka zo kasafin kuɗi na jiha na farko, kashin harkar ilimi ita muka ba kusan kashi 32 bisa 100 na kasafin kuɗin jihar Jigawa na shekara ta 2024. Wannan gaskiya ya bamu damar mu yi abubuwa da yawa. Magana da ka zo, sannan muka zo ɗaukar malamai. Of course, malamai a harkar ilimi, musamman wato duk idan aka ce maka za ka iya wadata kowace makaranta da malamin da iya malaman da suke bukata, abu ne wanda ke ba za ka yi shi cikin sauki ba. Saboda haka abin da muka ga ya dace shi ne mu ɗauki census na ina makarantun su shiga baki da. So yanzu dai muna da complete census na malamanmu a kowace makaranta da suke da jihar Jigawa. Mun san yawan malamin, mun san makaranta malami nawa ne, mun san guda nawa ne, wani malami ne yake koyar da wani subject, da waye yake koyar da wani, duka muna da wannan. Saboda haka base da muka samu wannan, shi yasa muka fitar da policy. Na farko dai muka ga cewar hada makarantun nan da malamai zai yi wahala, so sai muka kawo harkar technology a cikin ilimi din. Muka yi ilancin wani abu da ake kira Jigawa Compete, wanda yake wannan zai ba mu damar malamai a sa masa kayan lesson plan da sauran duk abin da ake so a koyar a cikin na'ura, sannan a gudanar da karatu.
Na'am. To bari mu je ga tambaya ta gaba da zamu yi wa gwamnan jihar Kebbi. Wani rahoto da cibiyar The Cable Index ta fitar ya nuna cewa jihar Kebbi kamar ita ce kan gaba wajen adadin ɗalibai yara waɗanda ba sa zuwa makaranta, wanda jihar Kebbi tana da kashi 67.6, wanda ya nuna cewa kusan daga cikin kowane yaro 10 a jihar Kebbi yaro 7 ba sa zuwa makaranta. Shin wannan anya bai ta muku da hankali ba kuwa?
To wannan sakamakon da aka fesuwa mu dai ba mu yarda da gaskiya ba ne, ba saboda komai ba, saboda mu ne yakin Kebbi, mu muka san abin da ke faruwa a cikin Kebbi. Kuma na zo a matsayina na malamin makaranta, ba ma malamin makaranta, professional teacher wanda yake na aje aiki, na zo na shiga siyasa a matsayina na shugaban kungiyar malaman makaranta ta primary da secondary school ta Najeriya. saboda haka na san census bakin gurguru ba wai ma na jihar Kebbi ba na Najeriya baki daya. So waɗannan da suka zo suka yi shi na ganshi tun ina Najeriya na kuma da stakeholders ina mun zauna mun duba mun ga cewa dai wani ra'ayi ne kawai aka sa wurin wannan abun gadi. Ko da muka zo mun san shi ilimi yana da wahala sosai kuma dole ne gwamnati ta tsaya ta tabbatar da cewa ta hito da hanyoyi wanda ilimi zai inganta. Bayan na zo ni kaina na sa kwamiti an yi sampling ɗin makarantu ne wasu na je da kaina na ga abin da bari ba maganar malamai ba magana a samu a gyara infrastructure idan aka yi gine-gine makarantun nan da annan aka gyaggyara su sannan maganar malamai ta zo. Bayan na zo na ƙara shekara biyar saboda na ga malamai suna yawan aji aiki ritaya bisa ga jadawali wanda na bi ina president ga gwamnati tarayya a ƙara malaman makaranta shekaru biyar kamar yadda aka ƙara malaman university da college of education. So na zo na yi sanin wannan doka into law don mu yi retainer ɗin malamai. Committee na nan yanzu ana betin malamai waɗanda suke da suka karanci education. Amma yanzu abin da muke yi gwamnati tana kashe makudan kuɗi ne domin gyaran makarantun ne da kuma samu suka yi.
To yanzu da aka fitar da wannan rahoton za ku aje shi ne gefe ko ku akwai wani abu da za ku yi akan shi?
Eh, akwai abin da za mu yi don na sa committee na ce a duba wannan report ɗin da aka fito da shi. Na man ni ina da belief ɗin cewa ba gaskiya ba ne saboda na san gwamnan da na gada ya yi ƙoƙari kan sha'anin ilimi sannan kuma ya yi ƙoƙari kan sha'anin yara da ba su zuwa makaranta wanda za a rage ba jihar da ba ta da out of school children wannan ba za a hana shi ba ba saboda kun saboda irin waɗannan Islamic schools da aka gare mu. So ana yawon almajirai haka da sauransu in ba an zo an fito da hanyoyin da ya kamata ba domin a rage wannan ba za a iya kashe shi ba. So gwamnati ta haito yanzu muna building din makarantun ne wanda za a yi western education da kuma Islamic education.
Na'am, mataimakin gwamnan jihar Sokoto engineer Idris Gobir kwanan nan mai baiwa shugaban kasa shawara akan lamuran tsaro na hore baɗu ya ziyarci Sokoto inda a cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma abin nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannun yan bindiga sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar Gada da kuma wasu garuruwa na gabacin Sokoto inda nan ne yankin da aka fito kamar yadda rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a farar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai amma ba a ji kamar an ɗan musanya ba haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba shin haka na nufin kun amince kun yarda da abin da ya faɗa kenan kun yarda kalaman cewa an samu nasara 100% akan sha'anin tsaro.
Alhamdulillah mutala abinda bayanin da bai ba shugaban kasa shawara ya yi akan sha'anin tsaron Najeriya ya yi na hori baɗo a Sokoto akwai fannin da ya ɗauke shi wanda mutane ya kamata su yi dubi ta fannin da ya ɗauke wannan maganar akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajiran da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa kamar irin mutanen da a yan makarantar da aka ɗauka daga jihar Kaduna aka ɓullo da su har zuwa jihar Zamfara da kuma wasu yan matan gusto da sauransu a alhakikar gaskiya shi mai ba shugaban ƙasa shawara mu muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda mukan yi maganganu muka tattauna da shi. Na biyu waɗannan nasarori da anka ce wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karɓo wannan mutane su ne waɗanda shi mai ba mataimaki shugaban ƙasa shawara da wannan baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group ɗin su ne yake magana cewa an samu da an karɓo su amma akwai individual ne waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can na san irin matsalolin tsaron da a wannan ɓangare na gabacin Sokoto. Akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kaso an kama shi wanda wasu in kawai ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an DSS da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani to waɗannan abubuwa su ne shi mai ba shugaban ƙasa shawara yake maganganu akai.
masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyenbi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna da muku sallama daga Washington DC